We are confident that we will have won all the seats contested, but for the schemes of any.
Mun tabbatar da mu ne zamu lashe dukkan kujerun da aka sake zaben su na majalisa jihar Rivers, amma makiya demokradiyya sun kawo mana cikas. Shugaban kwamitin riko na babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP Senator Amin Makarfi ke mayar da martani kan nasarar da APC ta samu na ɗaya daga kujerun majalisar dattawa a jihar Rivers, inda Magnus Abe lashe da kwamitin ke da matsayar jihar Rivers da PDP ce, don haka gwamnatin APC ta haɗa baki ne da jami'an tsaro ta murɗe zaben. A tarasa ran jami'in 'yan sanda DSP Alkali Muhammad, wanda 'yan bangar siyasa suka yi da mafille kansa da kashe yadiminsa a Rivers ɗin, a fahimtar kwamitin Makarfi, gwamnatin APC ta iza jami'an tsaro suka auka inda ba hurumin aikinsu ba. Abdul Ningi shi ne sakataren shirye-shirye na kwamitin.
Na gama ni na je ba wai gama kai ba. Jami'an tsaro sun hana 'yan INEC su faɗi sakamakon zaɓe na wa'innan sanatocin, sai kusan da suka ga mutanen Rivers sun taso da bala'i, aka bar jami'an INEC suka faɗi zaɓuɓɓukan da aka ci. Kuma ina so bayan kayi wannan hira da ni, ka binciki mutanen INEC ka ji wannan gaskiya ne ko ƙarya ne. Kuma na ji ciwon yanda aka zo aka tura su cikin wannan badakala har suka samu gaza wannan abu. Na tausaya, kuma wannan shi irin tunanin wanda bai damu da rayuwa ba kenan, wanda shi yana ganin jini ya halata a wurinsa domin ya ci zaɓe. Wannan abin bakin ciki ne ni a wurina, a matsayina ɗan Arewa, a matsayina kuma na sanin yaran ma da yi su, musamman shi alƙali, na san shi. Ban gan shi ba kam, amma na san shi. Kuma wannan abin bakin ciki ne, shi yasa ba magana do or die ko tilas a ci zaɓe. Cin zaɓe na Allah ne, mulki na Allah ne. Mutanen da suka ci zaɓe a basu sun ci zaɓe. Menene zaɓen ɗan majalisa na dattijai ko na tarayya, wanda sai ka ebo gwamnoni, kusan duk gwamnonin Najeriya sun tafi Fatakot, menene a ciki?
In ba manta ba, APC ta bakin sakataren ta Maimuna Labu ne ta ce wannan suka da PDP ke yi illar rasa madafun iko ne bayan shekaru 16.
Ita magagin faɗuwa ba abin da ba ta kawowa, saboda idan ka faɗi zaɓe, wataƙila kai baka taɓa tsayawa zaɓe ka faɗi ba. Magagin faɗuwa ba abin da ba ta haifarwa. Wannan ita ce fa karo na farko da jam'iyya mai ci ta faɗi zaɓe a Najeriya a tarihin ƙasar nan. Dukkan abin da yake faruwa da su a cikin gida, mu a gare mu ba abin da yake bamu mamaki, saboda dama muna ganin ma sun yi kokari da suka zo yanzu basu ma wargaje ba.
Rundunar 'yan sanda ta fitar da sanarwa da sanya hannun kakakinta Dawn Auna da ke watsi da zargin son kai daga jami'an tsaron, da kuma kafa kwamitin ƙwararru don gano musabbabin kisan gilla ga DSP Alkali Muhammad. Nasira da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.